نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما نهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mulia kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saja hadam akaratum nalitahi babam malami Imam Tahawi litahi bi sunan al-aqidah at-tahawiyah. Inda yau insha Allah taala zamu tashi akan zami darasi na hudu kenan yau insha Allah taala. Kuma a cikin jerin gwanuna bayani da shi malam yake yi akan girman Allah Subhanahu wa ta'ala, inda malam ya fara da cewa inna Allah ta'ala
inda malam ya fara
qadimun bil ibtida'in da'imun bil intihai. Allah madaukakin sarki da dadde ne wanda bai da horko, da'imun bil intihai dawwamamme ne wanda ba shi da ƙarshe. Malai ke cewa lalle Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya. Ya ƙara da cewa wala shay a mithlu, babu wani abu da yake kama da Allah. Ya ce wala shay a yu'jizu, kuma babu wani abu da yake gagara Allah. Wala ilaha ghairu, kuma yace babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah. Yake cewa wala yakunu illa ma yurid, babu wani abu da yake kasancewa sai abin da Allah yake so. La tablughu al-awham, wahami da tunani bayya cimma Allah madaukakin sarki, bayya sawa ka sanya Allah yake. Wala tudrikuhu al-afham, kuma ganewarka da iliminka bai sawa ka sanya ya hakikanin Allah yake. Ana nuni zati na Allah Subhanahu wa ta'ala. Yace la yushbihu al-anam, Allah madaukakin sarki bayya kama da bayan shi, bayya kama da halittun shi. Yace kuma hayyun la yamut, Allah madaukakin sarki rayayye ne baya mutuwa kamar yanda halittun shi suke mutuwa. Khaliqun bila haja, Allah madaukakin sarki mahalicci ne ba tare da neman wata bukata ga abin da ya halitta ba. Raziqun bila mu'na, Allah madaukakin sarki yana arzikawa ba tare da wahala ba wajen yin haka, baya shan wahala wajen arzikin da mutum. Mumitun bila mukhafa, Allah madaukakin sarki mai kashewa ne ba tare da fargaba ba, baya fargaban ya kashe mutum saboda mulkin shi, saboda wani abin shi daban, bayya hana Allah ya kashe ka. Wa ba'ithun bila mashaqqa, hakanan Allah madaukakin sarki mai tayarwa ne ba tare da wahala ba. Yace ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi, anan ne za mu tashi. Allah madaukakin sarki bai gushe ba da sufufin shi, qadiman qabla khalqihi, tunda dadewa kayin yayi halitta. Yace kuma lam yazdad bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi, daga cikin samar da wannan halitta da yayi bai kara ma Allah komi ba wanda ba shi da shi kahin yayi su. Dan Allah yayi halitta bai kara ma Allah komai ba daga cikin mulkin shi wanda da ba shi da shi kenan dan yayi halitta bai samar ma Allah komai bai ba Allah komai kenan halittun shi su suke da bukata wajen Allah Allah bai bukatar komai wajen halittun shi ko da a ce ba su yi imani ba bai kara ma Allah komai kuma bai rage ma Allah komai kuma ko sun yi imanin haka nan bai kara ma Allah komai wanda da ba shi da shi kuma ko ba su yi imani ba haka nan bai kara ma Allah komai wanda ba shi da shi yace wa kama kana bi sifatihi azaliyan yace kadhalika la yazalu alaiha abadiyan kamar yanda Allah madaukakin sarki ya kasance da sufofin shi azaliyan tun da dadewa yace to kadhalika la yazalu alaiha abadiyan to haka nan Allah madaukakin sarki bazai wannan sufofin nashi ba za su gushe a gare shi ba har abada Allah madaukakin sarki sufofin shi dadaddun sufofi ne kuma wa'annan sufofin ba su da farko barantana karshe hallau kuma shine ce kadhalika la yazalu alaiha abadiyan haka nan Allah madaukakin sarki ba zai bushe ba tare da wa'annan sufofi har abada sai ma ne yake cewa ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق وجدك كاهن باوي دان ياي حلتا بني با يتنتنتي سونن خالق مهلتي با دان ياي حلتا با يتنتنتي اتي مي مهلتي ولا بإهداده البرية استفاد اسم الباري كما بعدن يا حالتي البرية بمعنى دنيا دكانتا دكان باي دكان وان أبديك يتكن كون بعدن الله يعيش بني بأكي كنان شرسونا الباري ميكي سويتي معنى yana so ya ce maka Allah madaukakin sarki sunan shi na mahalicci ba ya same shi bane ba dan yayi halitta candama da sunan shi ba dan yayi halitta bane ake ce mai khaliq ba dan ya halicci duniya bane ake ce mai mahaliccin duniya sunan ne da take a tare da shi wanda bai da mahali bari karshe kenan kada bayi su yi tsammanin cewa sai da Allah ya halitta ta kwana ko kuma sai da Allah ya yi wani abu ta kwana ya cancanci wannan suna kamar yadda yake cewa afaman ya khaluqu kaman la ya khaluq yace afala tadhakkarun ku yi nazari mana ku gani afaman ya khaluq kaman la ya khaluq afala tadhakkarun ka nazari ka gani akan halitta Allah ka ringa saba mishi kamar ba shi bane yayi ka ka hanyar yi kama mahalicci ba sai da yi ka bane ake cewa al-khaliq sai wanda yake cewa wa kama annahu muhyil mauta ayu lahu ma'na rububiyya wala marbut Allah madaukakin sarki yana da ma'ana a sunan shi ya cancanci sunan ar-rabb shine ma'ana ta rububiyya wala marbut abinda ke nufi da ar-rabb shine merenu wannan suna shine yazo a cikin suratul nas inda Allah yake cewa qul a'udhu bi rabbin nas yace malikin nas ilahin nas kaga da farko ta bi rabbin nas ubangijin mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas sai yace abun bautawar mutane ibnul qayyim al-jawzi dalibi ka ibnu taymiya rahimahullah jami'an yake cewa a cikin wannan sura ta qul a'udhu bi rabbin nas an meme ta annas wuri daban guda biyar kowanne nas a wurin wannan guda biyar ma'anar shi daban annasu mutane ne ko ina an ce annas annas amma ma'ana ta annas ta hurgo ba ita bace ta biyu ba ita bace ta uku ba ita bace ta hudu ba ita bace ta biyar yace ma'ana ta hurgo ta annas kul a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari daga ubangijin mutane to kalma ta ar-rabb ana nihin merino a cikin siffa ta mutum yana haura mataki guda uku a rayuwar shi mataki na hurko yana jariri na biyu yana saurayi na uku a lokacin da ya zama lattijantaka ya zama tsoho to a cikin waɗannan matakai guda uku wani mataki ne mutum yake buƙatar a rene shi lokacin da yake jariri to shine ce annasu anan ana nihin ubangijin mutane amma ana nihin nau'in na mutane jararrai malikin nas sai ce mamallakin mutane mai mulkin mutane a cikin wannan mataki da mutum yake bi mataki da lokacin da mutum yake saurayi a lokacin nan huske-husken shi ya yi yawa yana buƙata a mallake shi don ya zauna ɗan to annasu anan ana nihin ubangijin mutane amma mutanen samari sai ce ilahin nas abin bautawan mutane sai ce a wannan mataki kuma idan muka duba muka gani na samfari na mutum idan mutum ya zama lattijo ya himi da hankali wajen bauta ma Allah in dai da hankali a tare shi ana nihin annas anan mutanen kenan lattijawa sai ce min sharri waswasil khannas alladhi yuwasu al-khannas anan ana nihin shaytan ba annas bane na mutane khannas da kha'un ne da nunun da alifun da sinin shi ba nasu bane ba sai ce alladhi yuwasu fi sudurin nas mai yin waswasi a cikin zukatan mutane idan mutum yana mummuni shi ne shaitan zai zo ya dame shi da waswasi idan yana kawuri babu ruwan shi da shi dama a cikin bai buƙatar ya mai waswasi kamar barawo ne bai buƙatar gidan da babu komai sai inda ke da kai wani abu da kuma zai sada haka ne shaitan idan ya lura mai imani ne kai a lokacin nan zai zo rinka maka waswasi don ya bata imaninka sai malam ya ce annasu anan ana nihin mai waswasi a zukatan mutane mummunai sai ya ce minal jannati wan nas shaitanu da ake magana akwai su a cikin mutane kuma akwai su a cikin aljanna yace to anan ana nihin mutane wanda suka kasance ba mummune ba mutanen banza kaga anan ya rarraba ya hudo ma'ana sosai ta abinda wannan sura ta kumsa a ciki to anan ana nihin mereno wanda kuma renan wanda ya kai har mutum ya mutu shi anan ma'ana kenan ubangijin mutane ar-rabb ana nihin merenan mutane merenansu mataki-mataki har zuwa ga rasulsu anan shi ne ma'anar ta hudu abinda malam kenan yake ne to Allah madaukakin sarki ya samu wannan ma'ana ta ar-rabb tun kafin ya halitta ta kwana a hadarin jarabinsu wani malami yake bada ma'ana ta ar-rabb yake cewa ana nihin mai mulki ana nihin mai kiyayewa ana nihin mai jujjuya al'amura ana nihin mai tarbiyya ana nihin wanda ya cika da kamala shi wanda ya cika ma mutum kamala da kamala shi ya cika ma mutum kamala shi mataki bayan mataki haka ma da ya fasara wannan yace kenan ana nin da ar-rabb ana nin mai mulkin mutum mai kiyaye mutum mai tarbiyyar mutum wanda yake tarbiyyar mutum mataki mataki na rayuwar shi har zuwa lokacin da zai gamu da Allah subhanahu wataala sai ce wa ma'anal khaliq wala makhluq kuma Allah madaukakin sarki yana da siffa ta al-khaliq tun kafin a samu wata halitta Allah Allah ne kaga yanzu anan wannan littafi idan mun dauko tun daga fara yanzu mun yi muraja a munzo hannan in mun lura ana gaya mana wane ne Allah kuma wannan zai taimake mu wajen mu ji tsoron Allah yana zai taimake mu wajen mu tsaya ga bauta ma Allah hakikanin bauta idan mun san shi saboda idan baka san Allah ba ta yaya zaka bauta mishi kamar yadda malamai suke bayani sanin abu shi yake sanya ka kama wannan abun abinda yake bukata a gare ka sai yake cewa wa kama annahu muhyil mauta haka nan Allah madaukakin sarki yana rayar da matattu ba'da ma ahya kai tun kafin ya rayar da su istahaqqa hadha al-ism qabla ihya'ihim ya tantance a ce mai al-hayy kafin ma ya rayar da su tun kafin mutum yanzu kaga ba a tayar da mutane ba ba a tayar da ba su mutu ba kowa bai mutu ba misali a ce tashin kiyama ai tashin kiyama sai kowa ya koma ga Allah tukwana zata da kiyama to ai yanzu ba a tada kiyama ba bare a tayar da mutane to Allah madaukakin sarki bai tayar da mutanen ba amma ya cancanci sunan ka ce mai alhayy mai rayawa mai tayar da matattu sai ce kadhalika istahaqqa ismul khaliq qabla insha'ihim hakanan kamar yadda ya cancanci sunan mahalitti kafin ya halitta yace ya ani annahu subhanahu wa ta'ala mawsufun yana nihin Allah madaukakin sarki ya siffanta bi annahu muhyil mauta cewa shi yana rayar da matattu qabla ihya'ihim kafin ma ya rayar da su fa kadhalika yusaf bi annahu khaliqun qabla khalqihim hakanan Allah ya siffanta da cewa shi mahalicci ne kafin ya halitta sai yake cewa zalika hakanan bi annahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki me akan dukkan komai Allah madaukakin sarki shi yake kaddarawa kenan shi yake kaddara dukkan komai ba wani abu da yake faruwa a duniya wanda ba Allah bane ya kaddara shi wa kullu shay'in ilayhi faqirun kuma dukkan komai dukkan wata halitta zuwa ga Allah talakati faqiri yace mabukaciya ce a wajen Allah kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku sani ku kinnan talakawa ne a wajen Allah ku kinnan mabukata ne a wajen Allah in baka bukaci ba lahiya zaka bukaci kudi in baka bukaci kudi ba zaka bukaci zaman lahiyan ma a inda kake a zaune zaka bukaci kaza zaka bukaci kaza zaka bukaci kaza kaga duka yana nuna maka kowa mabukaci ne a wajen Allah kamar da yake cewa ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa indama yabkhalu an nafsi sai ce wallahu al-ghani wa antum al-fuqara Allah mawadati ne ku kinnan ku ne talakawa ku ne mabukata a wajen Allah wa kullu amrin alayhi yasir kuma dukkanin komai a duniyar nan mai sauki ne a wajen Allah babu abin da yake wahala a wajen Allah yanda mu wani abu yake wahalar da mu to a wajen Allah komai daga sani mai sauki ne kamar yadda yake cewa ashihatan alaykum fa iza jaa al-khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al-maut fa iza zahaba al-khawfu salaqukum bi al-sinatin hidarin ashihatan al-khayr ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum wa kana dhalika 'ala Allahi yasira dukkan wannan da kake gani a wajen Allah mai sauki ne kamar yadda yake cewa ya anisa'an nabiyyi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyina matan annabi ne ake mazi ake kira ake ce musu dukkanin ku wanda ta zo da wani dangi na alfasha bi fahishatin mubayyina ga tanan alfasha a bayyane yace yudha'af laha al'azabu dhifain idan an tashi mata azaba biyu za a limka mata akan ta wasu sai Allah yace kuma kar ku gani kuma tan annabi ne wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu da kuke gani a wajen Allah abu ne mai sauki kenan komai da ka sani a duniya mai sauki ne a wajen Allah la yahtaju ila shay'in Allah madaukakin sarki bai ya bukata komai a wajen kowa bai ya bukata komai ya taimake shi babu wanda yake taimaka ma Allah a cikin al'amuran shi in ka ji an ce mala'iku ma mala'iku ba taimaka ma Allah ba suke bayan Allah ne Allah yake sanya su su mai abin da yake so amma ba dan heda su ba za a yi kawai tsarin mulkin Allah ne ya sanya su kuma suna nan mala'ikun la babu wanda ya san adadin su sai Allah wa ma ya'lam junuda rabbika illa hu babu wanda ya san adadin yawan rundunar ubangijin kai ce sai Allah to suna nan a tare da shi ba dan yana bukatar su bane suke tare da shi suke yake sarrafa su akan dukkan al'amuran da yake bukata sai kuma da karshe sai ma ne yace laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da yake kama da Allah wa huwa sami'ul basir kuma Allah madaukakin sarki mai ji ne mai gani ne anan malam yayi bayani akan Allah madaukakin sarki shi yake kaddara komai komai da ka gani da ikon Allah ne yake faruwa kuma kowa mabukaci ne a wajen Allah kuma komai mai sauki ne a wajen Allah kuma Allah baya bukatar komai kuma ba mai kama da shi kuma mai shi ne mai gani ne sai malam sai dan yi bayani da kasa sai yake cewa za'amal jabulu wa man yaqulu bi qawlihi anna al ma'asi min fada'il khaliqi in kana haqqan ma yaqulu falima qada haddu zina wa qat'u kaffu sariqi. Wasu daga cikin jahilai suke cewa in dai yake suke cewa ai mutum idan ya aika da sako ma Allah ne kadara mai kenan babu zanta a kama shi shine yake cewa to kai in ban da jahilci in dai gaskiya ne abin da kake faɗi to me yasa idan mutum ya zina za a mai haddi me yasa idan mutum ya saka za a yanke mashi hannu kamar yanda ya faru lokacin Umar bin Khattab wani ya yi saka sai ya ce ma Umar ai Allah ne kaddara mu sai ya ce a ni ma Allah ne kaddara a yanke maka hannu ya ce ku kamo shi to ka gani kenan babu dalili akan wannan magana sai ma ne ke cewa na khalaqal khalqa bi'ilmi Allah madaukakin sarki ya halicci halitta da ilimin shi bi ma'ana aujada wa ansha'a wa abda Allah madaukakin sarki ya samar da halitta ya rayar da halitta kuma shi ya fara kirkira halitta shi yasa ake cewa badi'us samawati Allah yake cewa badi'us samawati wal ard shi yasa yake cewa fa'ilus samawati wal ard ana nihin wanda ya fara bai gani a wajen kowa ba shi ya fara kirkira su bai dauki mujal wajen wani bai yi su yanda ka gan su wannan Allah shi ne mafarin su shi ya fara kirkira su shi ya fara yin su kamar yanda yake cewa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir haka nan Allah yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin kaga anan Allah yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi Allah madaukakin sarki yana da mabudi na gaibi la ya'lamuha illa hu babu wanda ya sani sai shi babu wanda ya san gaibu sai Allah sai dai abin da ya sanar da bayan shi yanzu kaga misali duk abin da ya shahi tashin kiyama abu ne na gaibu amma zamu ringa ce maka a ranar kiyama za a yi hisabi a ranar kiyama za a kawo suwa ne za a nemi ceto za a je wajen annabi Adam za a je wajen annabi Musa za a je wajen annabi Nuhu za a je wajen annabi Isa za a je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai haud akwai shafa'a akwai shiga wuta akwai shiga ga dukkan abubuwa ne ba su faru a baya ba ba faruwa ba suke yanzu abu ne wanda zai faru a gaba gaibi ne ba mu san shi ba sai Allah ya sanar da mu yanzu kaga idan muka baka labarin wannan a'a mun ba da labarin gaibin da Allah ya sanar da mu kenan babu wanda ya san gaibu sai Allah sai abinda Allah ya sanar da kai sai abinda Allah ya sanar da kai yanzu misali idan daga cikin ilimi wanda malamai suka ce ba sanin gaibu ba ne ba yanzu misali idan in mutum suka ce maka takan yi gobe a yi ruwa inda musulmai ne sai su dinga kara da insha Allah da abin nasu ya zama daidai takan yi gobe a yi ruwa takan yi rana kaza a yi kisfewa ta rana takan yi rana ta kama wata da ake faɗi irin wannan duk da cewa a ilmance kowanne hanyar shi daban ne kawai biki suna khusuf ake cewa ko khusuf to yanzu idan suka gaya ma wannan ilimin da Allah ya ba su ne ya nuna musu idan abu kaza da abu kaza alamu kaza da kaza suka gamu suna ba da abu kaza wannan ba gaibu bane ba malamai sun yi bayani akai ba gaibu bane ba wannan ilimi ne wanda Allah ya sanar da su na cewa kaza da kaza idan ya gamu yana ba da abu kaza inda za su kara da insha Allah da abin ya yi saboda haka faɗi abin Allah ya ga dama takan yi misali so ne za mu ga hadari gashi ne bai so kuma ya watsa yi ruwa ba ai ya ka kirga sai an yi ruwan dukun zakku san irin adadin ruwan da za a yi ba ka san baya adadin ruwan da za a yi nawa ne ai an yi ruwa amma haka ce akwai alamun hadari shi kuma alamun hadari alamu ne na ruwa sai dai ka ce ka gano wannan to wanda ka so kara da insha Allah kenan in an yi haka Allah ya so in ba a yi ma kuma haka Allah ya so kenan da abin nasu ya zama abin to anan wannan aya Allah yake cewa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri Allah madaukakin sarki ya san dukkan halittar da take saman kasa duk yawanta ta farko zuwa ƙarshe dama shi halitta kayan shi kuma ya san ko adadi nawa ya halitta ko mun kananta kwari da zaka gani a jikin shibka ko itace da zatta hwado kakkai tsammani mahalicin ta bai san da zaman ta ba Allah ya san da zaman ta yace ma wa ma wa ya'lamu ma fil barri wal bahri da kuma dukkan halittar take cikin ruwa halittar take cikin ruwa ta halittar take saman kasa yawa ba a ma gama ba saboda inda ke da kai ruwa yayi yawa akan inda ke da kai kasa a cikin duniya wannan to halittar da ke da kai a cikin ruwa Allah kadai san adadin su Allah kadai san kala kala halittun da ke da kai kuma da yawan su malike cewa wa ma tasqutu min marqatin illa ya'lamuha kai koda ganye na icce idan ya wado Allah ya san da zaman shi icce ka gani ya bushe ya wado Allah ya san da zaman shi wala habbatin fi zulmati ko ta kwaya a cikin duhun kasa wala ratabin wala yabisin ko wani tsako ko ta kasa illa fi kitabin mubin faci wannan dukkan abin da ka gani ya nan arzuta cikin littafi to in ba Allah ba wani ne zai san wannan abubuwa sai Allah yace wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jara'tum bin nahari Allah malakin sarki shine yake kashe ku da dare abin da ake ni barci da ake yi kaga an sai yace yake kashe ku kamar yadda yake cewa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wa ya'lamu ma jara'tum bin nahari kuma ya san duk abin da kuka aikata da rana wannan Allah kenan sai ma ne ci gaba da cewa wa qaddara lahum aqdarahu kuma Allah ya kaddara ma bayin shi gabaki daya ya kaddara musu kaddaroshi dukkan wani abu Allah ya kaddara shi kamar yadda yace wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki akan komai shi yake kaddara ma kada ka tada hankalinka da yawa in Allah ya kaddarta abu ya kaddarta shi babu ta yanda za a yi wani ya sauya abin da Allah ya so babu ta yanda za a yi wani ya sauya kaddara ta Allah kenan Allah shi yake kaddara ma bayi duk abin da ka gani suna yi sai ya ce wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah ya halicci komai kuma ya kaddara mishi komai kaddarawa yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar dukkan wani abu da ka gani mun halicce tare da kaddarar shi haka ne yake cewa wa kana amrullahi qadaran maqdura haka nan al'amarin Allah yake kaddara kayan shi yake kaddarawa haka ne yake cewa alladhi khalaqa fa sawwa yace wallahi qaddara fa hada Allah shi ya kaddara kuma shi ya shirye a cikin sahih muslim hadisi daga abdullahi bin amr radiyallahu anhuma yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa qaddara Allahu maqadir al-khalq Allah madaukakin sarki ya kaddara dukkan kaddaroni na halitta qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardh kahin ya halitta sama da kasa sammai da kasai kahin ya halice su bi 50 alf sana da shekara 2500 bi 50 alf da shekara 50 kahin a halice sama da kasa shekara 50 Allah ya rubuta komai ya shirya komai dama alqalami aka fara halitta aka ce mai ya rubuta duk abin da zai shi kuma aka sanya mishi Allah ya sanya mishi sanin abin da za a yi Allah ya kaddara mishi ya sanya mishi ya rubuta dukkan abin da zai a duniya tun daga farkon ta har ƙarshe har a koma zuwa ga Allah wa kana arshuhu ala al-ma sai kuma yace al-arshin ubangiji yana sama ruwa wa kana arshuhu ala al-ma al-arshin ubangiji yana sama ruwa wani ruwa ko sai Atlantic Meruji na Maliya ko na Isa ba wanda ya san sai Allah ba wanda ya san wani ruwa kuma Allah madaukakin sarki a cikin almi daban-daban an mana isharar cewa al'arshin ubangiji yana can saman sama ba saman bakwai ba wannan saman baka halittun shi ne saman bakwai ke saman halittun nashi a can al'arshin shi take kuma al'arshin ubangiji girman da mutum bai iya lissafin al'arshin ubangiji al'arshin ubangiji manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kursiyin ubangiji idan aka dauki sammai da kasai da abin da yake tsakanin su aka dora su a saman kursi na ubangiji kamar zobe ne a tsakar sahara ba a maganin shi ya za a yanzu mutum ya je yadda zobe a cikin sahara ta agarsa aka ce ma ka je ka nemo shi, ai ka san kau ba a so ba a baka iman, ai ka san ba ka samu ba. To ita ma kursiyin kanta idan aka tsora ta a saman al'arshi haka zaka ringa tsinkayen ta can nesa, in ka ganta ma ita ma kamar zuban ne a saman a cikin sahara. To sai aka ce ma sun mastawa al'arshi, sai aka ce ma Allah madaukakin sarki ya daidaita a saman al'arshi. To kai da baka iya ma hankali doya da al'arshin da yake, kuma zaka ringa wani tunanin yaya Allah yake, ya zatin shi yake, ya daidaita a sama. Shine sai malamai suka ce idan wannan mas'ala ta taso, kada ka ba kanka wahala akan neman yaya Allah yake da yake ya daidaita sama al'arshi. A shuru ake yi, me shuru? Saboda baka sani ba, baka sani ba saboda ba a sanar da kai ba. Allah ya ce masu mastawa al'arshi ya daidaita sama al'arshi, kai ma fasara haka nan ka huce. Da aka tambaye Imam Malik aka ce me, wai Allah ya ce tun mastawa al'arshi, kai fastawa? Allah na ce wani ta sama al'arshi, wai yaya daidaitan da Allah yake? Imam Malik ya kalli wannan mutumin ya tabbatar wannan tambaya akwai iskiri a cikin ta, sai yake ce me, to kaji istiwa'uhu ma'lum, daidaita ta Ubangiji yanda ya wadi, haka nan mu ma muka ji, kuma haka nan muka yarda, haka nan muka sani. Abu ne sananne Allah ya daidaita, amma wa kayfiyatuhu majnun majhul, yaya ya daidaita? Irin zaman ka ne ko irin zaman wane ne ko wani irin daidaito ne? Wannan abu ne ba mu sani ba saboda Allah bai sanar da mu ba. Wal imanu bihi wajib, kuma imani da haka saboda an ba da labarin a Qur'ani dole ka yarda, wajibi ne. Yace kuma wasu'alu an bid'a, tambaya ma akan wannan yace kuma bid'a ce, kama baki ake aishu Allah ya daidaita fa haka nan kai ma ka ci. To haka Allah ya daidaita a sama al'arshi, kuma haka mu'mini imani cewa Allah ya daidaita a sama al'arshi, amma ba mu san ba yaya ya daidaita a sama al'arshin shi. Allah kaɗai san haka. Sai malam yake cewa wa daraba lahum ajalan, kuma Allah maɗaukakin sarki ya buga ma bayi shi ajal. Me ajal? Ya buga musu ajali, kowa da ajalin shi, kowa da lokacin shi. Allah yake cewa fa iza jaa ajaluhum, cikin suratul Nahl, fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, idan ajalin bayi yazo ba sa ƙara ko da lokaci ɗan kaɗan, ba a ƙarawa kuma ba a rajewa. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimu, yace wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Allah yake cewa babu wata rai bai kasancewa da wata rai ta mutu sai da izini na Allah, wannan kuma kitaban muajjala, wannan kuma a rubuce yake, a ajiye yake, wannan haka Allah ya kaddara abubuwan haka za su dinga faruwa. Wannan dole ne kai imani cewa kowa zai mutu, kuma kowa ba zai mutu ba sai lokacin shi yayi, kamar yadda kita cikin suratul Hud, wa ma min dabbatin illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Allah madaukakin sarki yake cewa babu wata dabba da yace dabbatin, dabba anan ana nihin dukkan mai dafa kasa, kullu ma yadubbu ala al-ardi, dukkan mai dafa kasa sunan shi dabba a harshen Larabci, dabba kenan, da mutum da dabbobi duka sun shiga ciki. Duk wanda yake ta kasa sunan shi dabba a harshe na Al-Qur'ani mai girma, yace wa min dabbatin, babu wata dabba kenan, babu wata halitta, illa ala llahi rizquha, sai dai a wajen Allah ne yake da kai arzikinta, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, shi ya san daga ina ta zo kuma shi ya san ina ne karshen ta, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Anan suke kawo wata kissa ta Annabi Sulaiman alayhi salam, mala'iku suke kame ziyara wata rana, mala'ika asrafil na mutuwa sai ka mishi ziyara, amma a siffa ta mutane, sai zo wurin suka zamna suka gane, aka yi hira aka kare zai tashi ta yi juya wanda yake mala'ika asrafil, sai ga wani mutum a zaune, sai kalli mutumin kuma ya ruka mai idanuwa. To mutumin bai san ba wane ne shi, dai kallon da ya mai kasan mala'ikan mutuwa ai kallon shi, kuma ya zo a siffan mutum kasan ba kyau, ya ruka mai wanda ya ce to gaban shi hawaii hankalin shi tashi, sai ce ya nabi Allah, wannan ba Allah da ya zo wajen da yanzu ya tashi na gaina kallo na, wai wane ne? Ya ce ya kalle ka, ya ce mala'ikan mutuwa ne ba, ya ce kuma yake kallo na, ya ce iya ce subhanallah, ai babu zama a wannan wurin, sai ce ta kan iya dawo, wannan ɗauke ni kawai a kai ne wani wuri ban ni garin zan bai, ba Allah nan to da yake kasa Annabi Suleiman Allah ya bashi aljannu a sa disposition kuma Allah ya bashi iska sakharna lahu riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asaba Allah ya bashi iska tami abin da yake so duk sakon da yake so ba talho bane iska ce zata kai lafiya to shi haka mulkin shi yake mulki ne wanda Allah ya bashi ba ta umma ba yace wa habali mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di yace ya Allah ka bani mulkin da ba ba wani ba 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 wani ba kuma Allah sai ya bashi sai Allah ya ce fasakharna lahu riha sai muka bashi iska ta yi da al'amuran shi anan sai aka dauki wannan ba Allah sai aka kai shi can wani gari aka aje shi a kasan wani ice shikenan aka dawo wata rana malaika asrafil ya dawo sai yake Annabi Suleiman yake ce mishi rannan ka zo kana tsora ta mana talakawa rannan ka kalli wani da ka kusa nake ce ka kalle shi nake ce mishi ai mala'ika ne ji razan sai da muka dauke shi daga garin da muka kai shi wani gari sai ce eh mamaki ne abin ya bani ta akai din na mutar ga wajen ka in je wuri kaza ne iske shin dauki ran shi da wuce kuma yace kawai ina zuwa wurin ne gashi yace ni ma da mamaki waye aka yi ta yace wallahi tsoro yaji kawai yace aka yi shi kaga wanda yake nuna maka mutum bai wuce ajalin shi la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun mutum baya huce koda sa'a guda baya hucewa baya shinkartawa haka nan ruwaya ta tabbata a cikin muslim hadisi na abdullahi bin mas'ud yake cewa ɗaya daga cikin matan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa ummu habiba matan manzo sallallahu alaihi wasallam ce take cewa addu'a ne take yi sai take cewa allahumma amti'ni bi zawji rasulullah wa bi abi sufyan wa bi akhi muawiya ya allah karayan muni ka bar muni saboda in ji dadin rayuwata ya allah ka bar muni mijina manzo allah sallallahu alaihi wasallam ita su take abar su a raye su ta rayuwa hallo tace da babana abu sufyan kuma ya allah ka bar muni abu sufyan yi ta rayuwar mu da dan uwana ko mu aure tace ya allah ka bar muni shi ma dan uwana manzo allah ya ji ta yace mata qad sa'alti allah li ajalin madruba kin roki allah wasu abubuwa waɗanda aka rigaya aka buga su aka ƙari lokacin mutum baya wuce shi bakka roƙon Allah ka ce ya Allah kar ka kashe to kan kai a duniya kaga ko ta addu'a sai garmi kai ko amma baka daga hannu baka ta roƙon Allah ka ce ya Allah ko mutuwa ce bana so Allah kar ka kashe yana yiwa ba zai yiwu ba ka san wannan addu'a ba addu'a da ake yi ba ce akwai abu mustahil yanzu misali a ce akwai abu mustahil a cikin addu'a abinda ba iya yiwuwa yanzu misali ka yi ka roki Allah ka ce ya Allah ka maida ni lokacin Annabi Adam yana yiwuwa amma tare baya bai gagarin ubangiji ba amma roƙon da kai wannan kai da kanka san roƙo ne da izgili ya Allah ka maida ni annabi ka sa in zama annabi yana yiwuwa haka Allah ya tsara kayan shi akwai addu'o'in da ba a yi to in kai addu'a kace Allah kar kashe ni ita ma ba a yi ba addu'a da ake yi bace to shine manzo sallallahu alaihi wasallam yace mata kin yi roki Allah akan wasu abubuwa da aka riga aya aka musu lokaci ajal madruba sai yace mata wa ayyam maduda kuma ajali na mutum wasu ɗan kwanaki ne kiddirago yace wa arzaq maqsuma kuma yace arziki an riga aya an kasama shi kowa an bashi nashi أهم يقسمون رحمة ربك لا نقسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أرزكي الله قسمك عنش روى ليتر كزازك شاء الدنيا بكا وجيش أبنتي تن كزازك تبكا وجيش كل زكريك الدنيا الله يسمى أرجو سنتك دوركو أنك رشي زكريك تك يا سنون تو الله يا ربك عنش كنا أبني الله يا قسمك عنش in ka roki Allah ya baka haka ya tsara zakai roko kuma sai baka haka aka tsara a cikin mulki sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mata lai yu'ajjila shay'an qabla ajlihi babu wani abu da ake gaggautar da shi ayi shi da ake jinkirtar da shi akan lokacin shi walan yu'akhkhira shay'an an ajlihi kuma babu wani abu da ake gabatar da shi kafin lokacin shi ya cika yace walau kunti sa'alti sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake koya mata yin da ya kamata ya addu'a sai yake ce mata walau kunti sa'alti inda kin roki Allah sa'alti Allah kin roki Allah an yu'idati min azabin nar
ita dai mutuwar sai an yi, ki roki Allah ya kiyaye ki daga azaba ta wuta. Wa azabin fil qabr, da azaba ta kabari, yace kana khairan wa afda, hakan shi yayi alheri kuma shi yayi fadala. Kenan kada ka roki Allah ka mutu, aka roki Allah ka cika da imani, ita mutuwa sai an yi. Walau ista alfan summa alfaini ba'daha, ko da ka shekara dubu bayan wata aka ƙara maka dubu, yawman ila alqabri satasiru ila alqabri, wata ran dole ne ka isa zuwa kabari. Shine Zuhair yake cewa kullu ibn unsa wa in qalat salamatuhu yawman ala ahlatin halba mahmud, yake cewa dukkan wani wanda aka aiwa, dukkan wani wanda mace ta aiwa a duniya, ko da shekarun shi sun ja, ya yi shekara dubunnai a duniya, wata ran ka ganshi a saman makara an dauke shi za ta yi da shi. Wannan haka ne, yanda ka aka sa wani kai ma haka za a zo a saka, yanda ka kama aka binne wani kai ma haka za a binne ka. Haka sunnan Allah ya kadarta ta, haka ya tsara ta, kowa sai ya mutu. Kamar yanda wani mai hikima yake cewa walau kanat ad-dunya tadumu bi hayyiha da kana rasulullahi hayyan wa baqiya, inda a ce duniyar nan za ta bar wani a raye, kai da manzo sallallahu alaihi wasallam shi za a bar. To tunda manzo ya kaura sallallahu alaihi wasallam, to kowa ya sallama, sai mun je sai dai ayi fata Allah kai mu lafiya, Allah sa mu cika da imani, mu kasance a cikin kabari, muna daga cikin wa'inda zai kasance an nuna mana gidan wuta a cikin inda baka ba Allah ba da gidanka nan, amma tunda ka ba Allah ga gidanka nan na aljanna, kuma Allah ya sanya a mana hisabi mai sauki. Amma man utiya kitabahu bi yaminihi yace fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, hisaban yasira tattarawa ne ake a gangama a gangama a wata, a ce wuce ba a ma keke da keke, kullu man nukisha hisaba uziba, inji manzon Allah, dukkan wanda aka mai keke da keke, rana kaza, minti kaza, sekunda kaza, ka aikata kaza, rana kaza, to wannan ya je wuta, ya taba kaso ya wuce. Amma daga an zo hisabun yasira aka tattara aka gangama aka gangama aka ce je ka to shikenan, alhamdulillah, sai kana daga cikin wanda ake ce ma ashabul yamin. Sai ma ne ke cewa lam yakhaf alayhi shay'un qabla an yakhluqahu, yace babu wani abu da yake uya ga Allah kafin ya halicce shi. Yace wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahu, kuma Allah madaukakin sarki ya san abinda bayin shi za su aikata, ya san abinda bayin za su aikata, sai ce kafin ma ya halicce su. Kafin Allah ya halicci mutum, ya san in ya zo duniya me zai yi tun zawwar shi har ya koma, Allah ya sani. Kenan ikon Allah da girman Allah ba irin iko ba ne na mutane, wanda sai ka aikata abu tukun zai san ka yi, a'a, Allah mai sarki kahin kai ma ya san zakai, kahin a halicci duniyar duka, kai a halicci sama da ƙasa, mun kana ta yanzu a hadisi da shekara 50,000, Allah ya san me za ka yi a duniya tun daga farkon ta ƙarshe. Kenan ba wani abu da yake koyuwa ga Allah, kuma Allah ya san duk abin da mutum zai aikata, kuma dukkan abin da zai aikata mutum, ko na muko na imani ko na fajirci, duka Allah ya sani. Yace walau alima Allahu fihim khaira la asma'ahu, kamar yadda Allah yake bayani a cikin suratul anfal, inda Allah ya san akwai alheri a tare da su, la asma'ahum walau asma'ahum yace la tawallaw wa hum mu'ridun, kuma inda ya jiyar da su, inda Allah ya san akwai alheri a tare da su da ya jiyar da su, kuma inda ya jiyar da su ma da sun butulci, sun juya baya, suna masu abin da mu'arada ga abin da Allah ya sharanta. Mala yake cewa wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi, Allah madaukakin sarki ya umarci bayin shi akan su yi mishi da'a, kuma hallau ya hana su akan su saba mishi. Allah madaukakin sarki ya tsara shari'ar shi akan wasu abubuwa wanda ya umarni a aikata, ya tsara shari'ar shi akan wasu abubuwa wanda ya umarni, wanda ya hani akan cewa kada aikata. Kamar yadda Allah ke cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah madaukakin sarki bai halicci mutum da aljanni ba sai dan su bauta mishi. Kenan Allah ya halicce ka ne dan saboda ka bauta mishi, babu zancen ka saba mishi, idan ka saba mishi kuma za ka gamu da bushin Allah. Kenan kai kokarin iyayenka, idan Allah ya ce ai kaza kai kokari kai, idan Allah ya ce ka ai kai kokari ta halakanka. Yace huwal alladhi khalaqal mauta wal hayata sai ce liyabluwakum ayyukum ahsanu ala, saboda Allah ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa ba dan wani abu ba, dan ya gani wane ne a cikin bayin shi zai kyautata wajen aiki, wane ne zai bi Allah saudakawa, wane ne zai kyautata wajen aiki. Kenan kaga a cikin jarabawa muke, an yi kamar ana composition ne a lafal, an kawo muku ifrar da karshe in kun kare za a zo a yi tasihihi a duba a gani wa ya samu wane ne bai samu ba. To kamar haka ne mu muke a duniya, Allah ya kawo mu duniya ne dan a jaraba mu a gani za mu bi shi ko mu bi shi ba, za saba mishi zabi kasancewa zabi daga cikin bayin shi wanda suke saba mishi ko ko ya zabi. To saboda shi Allah ya halice mu dan ya gwada mu, sai ma yake cewa wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi, kuma dukkan komi yana tafiya ne da ikon Allah, shine taqdiri, dukkan komi yana tafiya ne da ikon Allah. Sai yake cewa kuma wa mashi'atihi, kuma da nufi na Allah, bi taqdirihi shine ikon Allah. Kenan komi da kake gani Allah ne kaddara shi, mashi'atihi kuma Allah ya nuha ayi wannan, wa mashi'atihi yace tunfis la mashi'ata lil ibadi, yace ko mashi'ata Allah tunfis yake cewa dole ne ka yi ta, la mashi'ata lil ibad babu wani zabi ga bayi. Kenan bayi ba su da wani zabi akan wannan, yace illa ma sha Allah, sai abinda Allah ya so, fa ma sha lahum kana, duk abinda Allah ya so ne ke kasancewa, wa ma lam yasha lam yakun, kuma dukkan abinda Allah bai so ba babu ta yanda za a yi wannan abu ya kasance. Kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratul dahr, yake cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima, suratul insan kenan, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, babu wani abu da za ku so sai abin da Allah ya so, innallaha kana aliman hakima, lalle Allah mai ilimi ne ko mai hikima ne akan abin da kuke aikata. Haka nan Allah yake cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah, illa an yasha Allah rabbul alamin, babu wani abu da za ku so ku yi sai abin da Allah ya so, ubangijin dalilai. Haka nan yake cewa walau annana nazzalna ilayhimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alayhim kulla shay'in qabla ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah, babu tun za su yi imani sai Allah ya so. Haka nan Allah yake cewa cikin suratul an'am walau sha'a rabbuka ma fa'alu, inda Allah bai so ba da ba su aikata ba. Haka nan yake cewa cikin suratul yunus walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, inda Allah ya so da dukkan mutanen da suke saman kasa sun yi imani, babu ɗaya wanda zai kauce daga iyaka. Haka nan yake ta cikin suratul an'am faman yuridillahu an yahdiyahu, dukkan wanda Allah ya so shiryar da shi, ya sharah sadrahu lil islam, Allah yana haskaka mai zuciyar shi da musulunci, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan, kuma dukkan wanda Allah ya so ya kasance daga cikin kwatattu zai sanya zuciyar shi cikin kunci, ka annama ya sa'adu fi sama, kamar wanda yake zuwa, kamar wanda ya kama hanya zuwa sama inda numfashi yake karewa. Inda Allah yake ta a bakin akan mas'ala ta annabi Nuh, yake ta wala yanfa'ukum nusihi, nasihata ba za ta amfane ku ba, in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughyikum. Haka nan yake cewa man yasha illahu yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim, kuma dukkan wanda Allah ya so, wanda Allah wa man yasha man yasha illahu yudlilhu, wanda Allah ya so sai shiryar da shi, wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim, kuma wanda Allah ya so zai sanya shi a saman hanya mai daidaita. Akan wannan ne zakarin gaji muna yawan maimaita addu'an nan, alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, muna ma Allah godiya da ya shiryar da mu da wannan shirya, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, mu da ba za mu kasance daga cikin shiryayyu ba in ba dan Allah ya shiryar da mu ba. Wannan dole ne bawa ya gode ma Allah godiyar da zai ta farko, idan ce gode ma Allah da ya shiryar da shi hanya madaidaiciya da ya yi ka a musulmi, babu ƙaramin ni'ima bace, ba ƙaramin tagomashi bane Allah ya mana da ya yi mu a musulmai. Da yawa suna nan suna ta yawo, suna ta faga mun ya bu suma san ba ina aka sa gaba a duniya bu suma san ba misa a kasu duniya bu suma san ba akwai Allah bu suma san ba akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai da addini ko na yahudawa ko na kristawa ko na musulunci ko guda bai ciki shi kawai gaci ne ke kwanta yayi barci ya tashi je aiki dawo kau abin da sani kenan shi kawai ya san kawai nature yake bi abin da yazo kawai yazo abin da bai so kawai bai so ba kau haka yake rayuwa bai san ba Allah yake kadartawa bai san ba Allah halicce shi bai san ba kaza bai san ba kaza to kai da Allah yake musulmi sai kai kokari kullun ka gode ma Allah da baki kuma ka gode ma Allah aikace saboda ita godiya aikace ita ce aka gaya ma mutayen gidan iyalan Annabi Dawud yake cewa i'malu ala Dawud shukura ya ku iyalan Annabi Dawud ku yi aiki shukuran godiya ga Allah kenan kai aiki godiya ga Allah shi kuma alhamdulillah rabbil alamin ta kuma alhamdu da ake wadi rabbil alamin ana yin ta ne a baki ka ringa yawan tasbihi Allah yana son tasbihi na alhamdu subhanallah walhamdulillah alhamdulillah ka ringa yawan maimaita Allah yana son haka nan to shine idan kai haka sai kasance ka shiga cikin waɗanda suka gode ma Allah sai Allah ya ƙara musu Allah ya ƙara musu shiriya inda Allah yake cewa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lashadid sai ma yake cewa yahdi man yasha sura lokaci ne yake cewa yahdi man yasha wa yaqsam wa yu'afi fadlan wa yudillu man yasha wa yahzal wa yabtali adla wannan yana da faɗi sosai kida insha Allah ta'ala zamu bar shi zuwa sati mai zawa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi